Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an mun lafiya. Yanzu ma dai Hauwa Sharif ce take dawa tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 4 ga watan Nuwamba na shekara ta 2023. A cikin shirin na wannan lokacin za ku je da kakakin ministan wutar lantarkin Najeriya ya karanta labarin da ke fara kaina a shafukan sadarwar zamani cewa ministan ya yi hadari a jirgin sama. Za kuma a ji shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Kalma Sigarba inda a yau za a ji amsar tabbara da wasu daga cikin masu sauraron mu suka yi irin su Umar Gashuwa, Adamu Dambowa da Sa'id Mammani da ke Kanan Dabo inda suka nemi a basu tarihin mulkin mallaka a Afirka musamman ma a Najeriya. Muna kuma tafa da labarin wasanni to amma da farko ga Maryam Dauda da labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Wasu mutane dauke da manyan makamai sun yi awan gaba da tsohon shugaban mulkin sojan kasar Guinea na shekarar 2008 Musa Dadis Kamara daga gidan yara a birnin Conakry da safiyar yau Asabar tare da wasu manyan jami'ai uku a cewar ministan shari'a kasar Charles Wright. Mazauna yankin sun fada wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa motocin soja da na Dakaru na musamman na sintiri akan titunan birnin kasar bayan da aka ji karar harbe-harbe a gundumar Kalom inda aka tsara Kamara da wasu a gidan yaran Central House. Tun a shekarar da ta gabata ne dai Kamara da wasu jami'ai ke fuskantar shari'a bisa zargin su da kitsa kisan kiyashi da fyaɗe da jami'an tsaron kasar Guinea suka aikata a wani filin wasa inda aka kashe mutane 150 a yayin wata zanga-zangar nuna goyon bayan demokradiyya da aka yi a ranar 28 ga watan Satumban shekarar 2009. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa birnin Amman na kasar Jordan bayan wata ziyara da ya kai Isra'ila domin tattaunawa akan yakin Isra'ila da Hamas. A Amman, Blinken ya gana da jami'an kasar Jordan tare da ministocin harkokin wajen kasashen Larabawa da suka hada da Saudiya, hadaddiyar daular Larabawa da Masar da Qatar da kuma babban sakataren hukumar zartarwar Palestine. Jami'an sun yi ta tattaunawa akan neman hanyoyin kawo ƙarshen mummunan yanayin jinkai a Gaza da kuma yakin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Hamas. A yau Asabar, Blinken ya kuma gana da Prime Minister kasar Lebanon Najib Mikati gabanin ziyarar ta Blinken ministan harkokin wajen Jordan Ayman Safadi. Ya faɗa a wata sanarwa cewa dole ne Isra'ila ta kawo ƙarshen yakin da take yi a Gaza, inda ya ce Isra'ila na aikata laifuffukan yaƙi ta hanyar jefa bama-bamai akan farar hula da kuma rufe yankin. A gefe guda kuma masana harkokin diplomasiyya da siyasa a Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu game da ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka ya kai gabas ta tsakiya, inda wasansu suka ce ya kamata Amurka ta yi kokarin ganin an cimma tsagaita wuta a rikicin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambowal na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Ziyarar sakataren harkokin kasashen wajen Amurka ya samu masana diplomasiya da masana siyasa sun bayyana ra'ayoyinsu. Farko ga ambasada Abubakar Cika, tsohon jakadan Najeriya a kasar Iran.
Wannan ziyara ta biyu ce, matana kamanci amma kuma idan zai kawo zama lafiya, saboda abin da ya zan su kansu Larabawa suke fita duk wannan engagement din da ya zan kasashen Amerika ko ma shugaban kasa Amerika din da ya zo da shi Secretary of State din da ya zo yanzu abin da ake son ya su magana da kaman ma wanda ya zan za a season fire
a daina fada
amma kuma su ba da dama a kai kayayyakin agaji da tallafi da su waɗannan mutane cikin gana. Akwai yara, akwai mata, akwai tsaffi, to ya kamata ya zan da kanta America ta sa bakinta, saboda dibin da ake mata babban kasa da ai tsawatawa da kanta Isra'ila ba ta magana ko wace kasa in ba ta ba idan da Ingila.
Sakataren harkokin wajen Amurka Blinken, wannan shi da karo na biyu da ya zo gabas ta tsakiya tafiya gaban kasar Amurka Joe Biden shi ma ya je amma ka gani wannan kai kawo da suke yi zai kawo zaman lafiya a gabas ta tsakiya
bin da aka tunani shugaba ya zo ga kasa kuma ga al'umma kuma ya zama mai adalci to in Allah so in shugaba mai adalci ne kuma ya zo za a samu zaman lafiya amma abin da yasa ake harsashe shine kamar ita kanta America ko kuma shi shugaban kasa America Joe Biden shi Secretary of State ana ganin kamar sun fakarta gaba Isra'ila goyon baya bisa ga abin da suke
da yake ka taba yin ambassada a wannan yanki na gabas ta tsakiya da a ce ka ba da shawara wace shawara za ka bai wanda za ta kawo zaman lafiya tsakanin Palestinawa da Yahudawa
to bisa gaskiya ba za a yi a samu zaman lafiya gabas ta tsakiya idan dai ya zan ita kanta America ba ta koma ba bisa ga wannan shin hida wanda ya zan wancan tsohon shugaban kasa na America shine Barack Obama kan two states Palestinians suna da nasu Isra'ila suna da nasu
Shi ko Dr. Aminu Idris na jami'ar gwamnatin tarayya dake garin Gusau masani siyasa ne a Najeriya.
Ziyarar ba abun mamaki bane musamman kiraye-kiraye da sauran kasashen duniya suke yi da kuma musamman abubuwan da suke fitowa a gabas ta tsakiya daga shugabannin Larabawa da kuma kungiyoyin Larabawa na cewa akwai buƙatar a tsagaita wuta domin a samu maslaha ko fitina ta farke tsakanin Hamas da kuma Isra'ila. Duniya gaba ɗaya ta da saboda ba zai yi ka yaki Hamas ba tare da ka tafi mata da ƙananan yara da waɗanda ba su zuwa su gani ba kuma wannan shi yake daga hankalin duniya na cewa akwai wani tashin hankali wa abin da muke kira humanitarian crisis yanzu da yake yayin gabas ta tsakiya musamman a yankin Gaza na Palestina Isra'ila ta nuna kusa-kusa ba za ta yarda haka ba abin da take kokari ta yi shine sai ta kakkaɓe gaba ɗaya Hamas a cikin filin Gaza yaya wannan yaki zai yiwu kace kuma ya kasance an kare musamman rayuka na farar hula da mata da ƙananan yara kun ga yadda makamai suke afkawa a cikin asibitota amma dai abin da yake hankalin duniya da sauran kasashen Larabawa da kuma shugabannin kasashen gabas ta tsakiya akwai yiwuwa waɗansu zai wuce na Hamas da kuma da Isra'ila wanda kuma ana jin tsoro ko wani lokaci Hezbollah tana iya shiga cikin wannan fada wanda kuma zai ƙara ɓarce lamura gaba ɗaya a gabas ta tsakiya domin duk wanda ya san alaƙar Isra'ila da Amerika ya tabbatar da cewa ɗan jimi ne ɗan jimi.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Faryan Daudu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla a ɗan tsakanin nan ne labarai suka rika yawo a kafafen sadarwar zamani cewa ministan lantarkin Najeriya ya yi hadari a jirgin sama. To sai ga shi mai magana da yawon ministan ya fito ya karanta labarin kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Hassan Umar Tambuwal din ya aiko mana.
A halin yanzu dai wasu bayanai da ke yawo a yanar gizo sun nuna cewa jirgin saman da ke dauke da ministan wutar lantarki na Najeriya Mr. Adebayo Adelabu ya yi hadari a kusa da filin jirgin saman Samuel Ladoke Akintola da ke Ibadan fadar gwamnatin jihar Oyo. Rahotannin sun nuna cewa jirgin saman mai lamba HS-25 ya kaucewa hanyar saukar jiragen sama ne a Ibadan a yayin da yake kasa-kasa don sauka. Jirgin saman na kamfanin Fleet Aero rahotanni sun kara da cewa jirgin ya dumfari filin jirgin saman Ibadan ne dake Alakiya da misalin karfe 7:20 na yammacin jiya Juma'a kafin ya yi hadari inji wasu bayanai. Wata majiya ta bayyana cewa masu ceto sun kwashe fasinjoji da ma'aikatan jirgin lamun lafiya ba tare da wani kwarzane ba sai dai kakakin ministan wutar lantarki na Najeriya Adebayo Adelabu wato Mr. Bolaji Tunji ya musanta hadarin jirgin saman a wata hirar da muka yi da shi ta wayar tarho yace ba wani abu mai kamar hakan.
It's really nothing about it, my brother. I don't know where all this information is going. I've been trying to confirm from the minister myself. Unfortunately, I've not been able to get to it, but I've not had any information to that effect. I can't see there's any substance to it.
Kakakin ministan wutar lantarkin na Najeriya Mr. Bolaji Tunji yace a gaskiya ba wani abu mai kamar haka. Ban san inda wannan bayani ya fito ba. Ni ya kamata in ji wannan labari amma kawo yanzu ni nayi kokarin in ji ta bakin ministan don in tabbatar amma ban same shi ba kuma har yanzu ban ji wani labari ba mai kamar haka. Babu gaskiya a cikin wannan labari. Waɗanda na bada wannan labari labarin shaci faɗi ne kawai babu wata makama ga wannan labarin ga wannan hadarin jirgin sama. Yace sai ya tantance labarin na tambaye shi inda minister Adebayo Adelabu yake a halin yanzu.
Shi ne Abuja also don't know where he is.
Mr. Bolaji yace shi na ganin minister shi na a birnin Abuja a halin yanzu ko da yake bai sani ba a wani bayani kuma daraktan hulɗa da jama'a na hukumar binciken tsarin jiragen sama na ƙasa wato MSIB a takeice Dr. James Odaidu ya ce tuni aka tura jami'ai don bincike a filin jirgin sama na Samuel Ladoke a Kintola dake Ibadan domin gano gaskiyar lamarin bayanai da sun nuna cewa jirgin yana kan hanyar sa ne daga birnin Abuja zuwa Ibadan a jihar Oyo kafin ya sami hadari hadarin jirgin sama a Najeriya dai ba sabon abu bane wanda yake sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da jikkata wasu mutanen Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
Tumala Hassan sai mu ce Allah shi kyauta masu sauraro ka da ashafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka duk sanda aka sha'awa za iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku inda a yau za a ji amsar tabbayar da wasu masu sauraron mu kai kamar su Umar Gashuwa Adamu Dambuwa da Sa'id Mammani dake kanan Najeriya inda suka nemi a basu tarihin mulkin mallakan Afirka musamman ma suka ce a Najeriya
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin to yau za a ji ansar tambayoyin masu sauraron mu da dama ciki har da Umar Gashuwa da Adamu Dambuwa da Sa'idu Mammani Kano dake son takaitaccen tarihin mulkin mallaka a Afirka musamman ma Najeriya to idan masu tambayar na saurare ga ansar da masanin tarihi na cibiyar Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala ya bayar
da farko kamar yadda aka sani Turawa na yammacin duniya sun yi ma kasashen Afirka da kasashen Asiya mulkin mallaka a shekaru da dama da suka gabata. Kasashen Turawa da suka yi ruwa suke tsaki wurin mulkin mallaka sun hada da kasar Burtaniya, kasar Italiya, kasar Portugal, kasar Holland wanda ake ce mata Dutch kenan da kasar Italiya da sauran wasu kuma kananan kasashe. Hanyoyin da suka bi wurin aiwatar da mulkin mallaka a kasashen Afirka da kuma bangaren Asiya ko kuma ce a kasashen Afirka da yawa akwai hanya ta farko shine amfani da yammacin asiri wato su ne mutanen farko da suka fara dora kafarsu a cikin yankin Afirka kuma wa'inda mutane sanannu ne sun rubuta littattafai da wallafe-wallafe irin na abubuwan da suka gani a yankin Afirka wurin shekara 200 zuwa shekara 300 da suka wuce mutum na farko da ya fara zuwa yankin Afirka shine wani mutum da ake kira Prince Henry wanda ya zo ta bangaren kogin Atlantika zuwa bangaren abin da ya shafi yankin India akwai irin su Mombasa Park wanda ya rayu tsakanin shekara 1771 zuwa shekara 1806 shi mutumin Scotland ne kuma likita ne na fida sannan akwai Sir Hawk Clapperton wanda aka haife shi a shekarar 18 ga watan Mayu na shekara 1788 ya rasu a Sokoto a 13 ga watan Afrilu na shekara 1827 sannan akwai Richard Lemon Landa daga shekara 1804 zuwa shekara 1834 wannan mutumin Ingila ne ya zo yankin Afirka sau uku akwai su suna nan da yawa waɗanda suka zo akwai Henry Bath wanda aka haife shi a 16 ga watan Fabrairu na shekara 1821 wanda mutum kasar Jamus ne ya iya rubutun Larabci ya kuma iya magana da Larabci ya yi rubutu ya yi wallafe-wallafe wanda ya rubuta wani katin littafi mai juzuyi guda biyar da Turanci da kuma harshen Jamusanci a inda ya faɗi kasuwanni da yanayin yadda ake cinikayya da yanayin yadda ake kasuwanci da yanayin yadda ake tafiyar da mulki da yake mu'amala take a kasashen Afirka. Wayannan mutanen da suka bada bayanai na leken asiri da turo mulkin mallaka da shekara 100 ta zagayo shine sai suka fara turo mutane ana gudanar da harkar irin kasuwanci kuma abin da ya shafi leken asiri na jama'ar mutanen Afirka. Hanya ta biyu da suka bi ta ce kafa amfani da manya-manyan kamfanonin ɗan jari hujja wato trading companies kenan a turance to idan ka duba za ka yankin da kaje na kasar Africa za ga akwai irin waɗannan manyan kamfanonin da aka kafa domin dike tattalin arzikin mutanen kasashen Africa ta bangaren noma da kuma abin da ya shafi kasuwanci misali akwai British East Africa Company wanda aka kafa shi a gabacin wato Africa a shekara ta 1888 wanda shi ne ya tabbatar da kame kasar Kenya ta dawo kasashen mulkin mallaka karkashin wato mulkin Britania har zuwa shekara ta 1893 sannan akwai British South Africa Company BSAC kuma an kafa su a shekara ta 1889 karkashin jagorancin wani da ake ce masa Cecil John Rhodes wanda suka amfani da karfi wurin dawo da yankunan Malawi da yankunan Zambia da yankunan Zimbabwe a karkashin yan mulkin mallaka har ya zuwa shekara ta 1923 akwai kuma UAC United African Company wanda daga baya kuma aka zo aka yi UTC United Trading Company in West Africa waɗannan kamfanoni da su ke yan mulkin mallaka suka rinka amfani wurin sayewa sai auduga gyaɗa da fatu da sauran kayayyakin amfani suna tafiya da su kasashen su na yammacin duniya sannan abu na uku shi ne mulki da suka tabbatar da shi ta hanyar amfani da sarakunan gari misali kamar a arewacin Najeriya an yi amfani da sarakunan gargajiya wurin mulkar jama'a ta hanyar da mutane za a tilasta musu su noma abubuwan da ake so ba abubuwan da za su ci da kawunan su ba misali a arewacin Najeriya irin wannan mulki ya tabbata sannan shi ne Lalugat ya sake tabbata irin wannan mulki na amfani da sarakuna a kasashen yammacin Africa wato area da ya shafi Zanzibar kenan amma abin bai tasiri ba haka nan aka zo aka amfani da irin wannan tsari na indirect rule a yankin Niyamarai da ba su da sarakuna shi ne bai yi tasiri ba amma irin wannan mulki ya fi tasiri a lokacin da misali aka kafa shi a arewacin Najeriya ta hanyar amfani da shi Lalugat wanda shi Lalugat din nan da shi ne aka yi amfani aka gudanar da wannan tsari na mulki sannan sun amfani da sojoji saboda suna da bayanai na leƙen asiri da aka ba su na cewa ga irin makaman da mutanen Afirka suke amfani da shi wurin farauta da kuma tsare garuruwan saboda haka suke amfani da sababbin makamai na bindigogi na zamani wanda babu su a kasashen Afirka suka dinga burkushe garuruwa daga wannan gari zuwa wancan gari daga wannan gari zuwa wancan gari haka suka rinka yi har suka ci garuruwan kasar Hausa da yaƙi suka kashe mutane suka kwashe tattalin kayayyakin arzikinsu da suka shafi abinci da kayayyakin fasaha na rubutu na ilimi saboda sun zo sun tadda kasar Hausa akwai mutane malamai waɗanda suke tabbata ayyuka irin na addinin musulunci da kuma karantarwa a wannan lokaci saboda haka sun yi amfani da makamai da suka kera waɗanda babu irin su a yankin Afirka sannan sun yi amfani da kuma abin da ya shafi jiragen ruwa wanda da babu hanyoyin zuwa ma kasar Afirka din dole sai dai a taho da kafa idan an zo kuma za a tadda ruwa ba zai bari tura su ketare ba da yawa sun halaka a wannan yanki na kokarin tsallakawa da suka kera jiragen ruwan manya-manya sai suka rinka shigowa suna zuwa suna zama a bakin gaba suna kuma tallan bayi da sauransu bayan nan sun yi amfani da harka irin ta cinikin bayi misali su nemi masu kuɗi da masu sarauta su sayar musu da bayi su ɗauki bayin nan su tafi da su kasashen su don su bautar da su ko kuma su bautar da su a cikin garin su ta hanyar sa su aikata ayyukan da ba a biyan su haƙoƙin su yadda ya kamata to akwai abubuwa da dama da suke amfani da su ire-iren waɗannan
Mogodo bi mirikata, doni da Amerika. Mogodo bi mirikata, doni da Faransi. Nesa duka hamie katabo umwe Nena malila kana mali yopo Bili umudiaye kama kama Sabukanu manakemi baka ote chupa
sannan yana cewa shi malam Bulyamuni kenan yana cewa shin da gaske ne duk garin da suka je sauke sarkin garin suke yi su dora wanda suke so
gaskiya ne akwai garuruwan da suka je kuma suka sauke sarakunan waɗannan garuruwa duk sarkin da suka tadda suna shakkar al'amuran shi to sai su sauke shi sai su dora wanda zai ci gaba da gudanar da mulki a madadin su sai duba za a ga a jihar Katsina an sauke wani sarki da ake kira sarki Abubakar dan Ibrahim wanda aka sauke shi a shekara ta 1904 bayan ya fara mulki da shi daga shekara ta 1887 amma aka sauke shi turawa mutum malaka suka sauke shi a shekara ta 1904 sannan akwai sarkin Bauchi Malam Dumaru wanda ya karbi turawa mulkin mallaka da hannu biyu a shekara ta 1902 amma duk da haka ba su amince masa ba su yadda da shi ba sai da suka kama shi suka kai shi kotu sannan suka raba shi da garin suka tafi da shi Ilorin a watan Janairu na shekara ta 1903 sannan akwai sarkin Zazzau Kwaso wanda shi suka dauke shi suka kai shi Ushishi daga baya suka dauke shi suka kai shi Lokoja a shekara ta 1904 wanda daga baya aka sa wamban Zazzau ya gaji sarautar kafin hakan da sarki kaga na uku kenan sannan akwai sarkin Bidda Malam Muhammadu Bashir wanda aka sauke a shekara ta 1901 sannan akwai Malam Aliyu Dan Sidi sarkin Zazzau sannan akwai Malam Aliyu Abdullahi na Kano wanda ake kira Aliyu Babba bayan da sauke sarkin Zazzau yana bada bayanai irin na lakin asiri cewa ga abin da tura da irin makaman da suke da su shi ma sai aka bi da shi aka sauke shi a shekara ta 1903 sannan akwai sarkin musulmi Attahiru na ɗaya wanda ya kiyarta ya amince mai tura mulkin mallaka ya tafi da ayarinsa aka je aka fafata a yaƙi na ƙarshe wanda ya tabbatar da rugujewar daular Usmaniya a shekara ta 1903 wanda aka yi yaƙi tsakanin tura mulkin mallaka da sarakunan musulunci a wannan yaƙi da ake kira yaƙin Burmi wanda a nan ne da yawa daga cikin su suka rasa rayukansu sannan suka nata sabon sarki Attahiru na biyu kaga idan ka duba tarihin za ka cewa mutum yawa daga cikin duk inda suka je suna sauke sarakuna an daɗa na wadanda za su bi farkansu ba da yawon jama'a su ba wannan kenan to duk inda ka je za ka ga suna sauke sarakuna
to sai a kasance da mu makon gobe don jin an so shin wasu tambayoyin yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da Salaman Abu da ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalamu Sai Garba ke cewa a huta lafiya.
To madallah yanzu kuma sai labarin wasanni
a takaice.
Kungiyar Kwallon Ƙafa ta Mel ta soke kontrakin Anwar El Ghazi ɗan ƙasar Holland saboda wani sako da ya wallafa a shafin dandalin sada zumunta na goyon bayan faɗan Sinawa a rikicin Isra'il da Gaza. Kamar yadda club ɗin ta tabbatar a ranar Juma'ar da ta gabata, club ɗin na Bundesliga ya dakatar da ɗan wasan mai shekaru 28 a ranar 17 ga watan Oktoba bayan wani sako da yanzu ya goge a shafukan sada zumunta wanda ya nuna goyon baya ga Palestine. Inawa a ranar Litinin mai tsanaje dakatarwar da aka yi masa tare da yi masa gargaɗi a hukumance, amma a ranar Juma'a kungiyar ta sanar da cewa ta soke kontrakin El Ghazi nan take Victor Osimhen zai iya kai ƙwallon nasara nan gaba. Victor Osimhen ya ci wa Napoli ƙwallo 6 a wasa 8 na gasar kungiyar ta Italiya a bana. Shahararren tsohon dan wasan Najeriya Emmanuel Amunike ya ce Victor Osimhen na da sau sauran bajinta da zai nuna nan gaba bayan dan wasan na Super Eagles ya kare a matsayi na takwas a jerin sunayen kyautar Ballon d'Or ta bana a shekarar ta 2023 ita kuwa kasar Saudiya ta nada Yaya Toure a matsayin mataimakin coachin ta a nada tsohon dan wasan tsakiya na Ivory Coast Yaya Toure mataimakin coachin ta kasar Saudiya dan wasan mai shekaru 40 zai aiki tare da Roberto Mancini wanda ya horar da shi a Manchester City tun a watan Agusta da ya gabata ne aka nada Mancini a matsayin coachin Saudiya kuma ya jagoranci wasanni hudu tun lokacin Toure wanda ya buga wa Manchester City wasa na tsawon shekaru 8 bayan da ya sanya hannu a shekarar 2010 ya fara horar da ɗan wasan a shekarar 2019 kuma ya bar aikin sa a club din Standard Liège na Belgium mai horar da kungiyar kwallon kafa ta PSG Lens yace yana da yakinin dan wasan gaba na kungiyar Kylian Mbappe zai lashe kyautar Ballon d'Or kwanaki uku bayan da dan wasan dan asalin kasar Faransa ya kare a mataki na uku bayan da Messi da Haaland suka yi na daya da kuma na biyu a karon farko cikin shekaru 24 dan wasan gaba na tawagar Nigeria Victor Osimhen ya shiga cikin jerin yan wasan da suka yi takarar lashe kyautar Ballon d'Or da aka bayar a ranar Litinin FIFA ta yanke hukuncin haramtawa tsohon shugaban hukumar kwallon kafa Spain Luis Rubiales shiga harkokin wasanni na tsawon shekaru uku saboda sumbatar yar wasa Jenny Hermoso dake cikin tawagar kasar sa da ta lashe gasar cin kofin duniya ta mata tauraron kwallon kafan Argentina da yanzu haka ke kungiyar Inter Miami a kasar Amurka Lionel Messi ya lashe kyautar gwarzon duniya ta Ballon d'Or karo na 8 a jere anan zamu ja birki a wannan mako sai kuma makon gobe in mai duka ya dafa mana Lado Salis Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
An gaida Malam Salisu Lado da labarin wasanni masu sauraro yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a taƙaice.
To a taƙaice wasu mutane ɗauke da manyan makamai sun yi awon gaba da tsohon shugaban mulkin sojan ƙasar Guinea na shekarar 2008 Musa Dadis Kamara daga gidan yari a birnin Conakry da safiyar yau Asabar tare da wasu manyan jama'ai a cewar ministan shari'a ƙasar Charles Wright. Mazauna yankin sun faɗawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa motocin soja da na dakaru na musamman na sintiri akan titunan babban birnin ƙasar Guinea bayan da aka ji harbe-harbe a gundumar Kalo inda aka tsara Kamara da sauran wasu a gidan yarin Central House. Tun a shekarar da ta gabata ne dai Kamara da wasu jami'ai ke fuskantar shari'a bisa zargin su da kisa kisan kiyashi da fiyade da jami'an tsaron kasar Guinea suka aikata a wani filin wasa inda aka kashe mutane 150 a yayin wata zanga-zangar nuna goyen bayan demokradiya da aka yi a ranar 28 ga watan Satumban shekarar 2009. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa birnin Amman na kasar Jordan bayan wata ziyara da ya kai Isra'ila domin tattaunawa akan yakin Isra'ila da Hamas. A Amman, Blinken ya gana da jami'an kasar Jordan tare da ministocin harkokin wajen kasashen Larabawa da suka hada da Saudiya, hadaddiyar daular Larabawa, Masar da Qatar da kuma babban sakataren hukumar zartarwar Palestine. Jami'an sun yi ta tattaunawa akan neman hanyoyin kawo ƙarshen mummunan yanayin jin kai a Gaza da kuma yakin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Hamas. A yau Asabar, Blinken ya kuma gana da Prime Minister kasar Lebanon Najib Mikati. A gefe guda kuma masana harkokin diplomasiya da siyasa a Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu game da ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka ya kai gabas ta tsakiya inda wasu su suka ce ya kamata Amurka ta yi kokarin ganin an cimma tsagaita wuta a rikicin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Shugabar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta je birnin Kiev na kasar Ukraine. Ziyarar shugabar ta yau Asabar na zuwa ne yan kwanaki kafin tarayyar Turai ta sanar da ci gaban da Ukraine ta samu wajen cika matakan da suka dace na fara tattaunawar zama mambar kungiyar.
To masu sauraro baki ɗaya kuma na muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu a yau. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu kuwa madadin waɗanda suka taimaka har shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi, musamman ma Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya. Sai Julie Lagos Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Hauwa Sharif, ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Mu kwana lafiya, ya ce da safan ku.